kari kuzo kugan dan da ke taka taka wa sosai domin zaman lafiya domin kwanciyar hankali domin zaman lafiya
It's okay, Hype Media.